Peace. have a special guest tonight. We're very far. Thank you. Don't forget, Henry Bacco, Bernie Worrell, Ivor Noe, Tony Hall, George Boone Jr., Raymond Weber, Scarry. We got Grover Washington Jr. turning the house on album, Jimmy on sax, Russell Baxter on the back.
Let's give another round of applause for Mr. Tony Hall, y'all.
Tony Hall, man!
Tony motherfucking Hall!
Thank you.
Da 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 again. We're gonna do something like this. I hope that when everyone leaves the club tonight, y'all gonna do just this. I'm
Thank you.
wasted.
There's some grease smoking around here.
Kevin, no, they have the drums, y'all.
They got Kevin.
We're gonna do this one again. Some common people say you did.
I'm wondering what's going on in the old apple barrel.
Thank you.
what? They got what? They got the funk.
Yeah, baby.
You want what? They got what?
They got the funk.
We got the ball.
Thank you.
logo. Down the street!
Thank you.